yan kasa da hukuma
dokan fitina daga jahilci take tuke kauna ta lalace shi ce jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin
yanzu masuwari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim zan gabatar
wannan commission da aka kaddamar tana bukatun gyara
batun aiki daga jigin lamba zuwa belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba
sai an shiga motoci to bakwai ka shiga kwale-kwale to bakwai hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa daya da rabi ana awa takwas
so wannan shi ya kara tunzura mu ba don haka nan muka kai petition na kai wa senate president da kuma shi chairman senate on public petition
al'ummar yankin arewa maso gabacin Najeriya kenan game da makomar aikace-aikacen sabuwar hukumar raya yankin da gwamnatin Najeriya ta samar
mulkin kai ba kan kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawar horin karya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai ina na komai ba
madalla masu ware wakilai a majalisar dokokin Najeriya irin su sanata Ali Dine sun kwashe shekara da shekaru suna fafutukar samar da wani kudirin doka da zai kafa hukumar raya lardin arewa maso gabacin Najeriya wanda ya kunshi jihohin Borno da Yobe da Gombe da Adamawa da Bauchi da kuma Taraba a kan da ya biyo bayan yadda wannan yanki ya fuskanci koma baya ta bangarori da dama saldiyar tarzomar mayakan Boko Haramun a shekarun baya bayan amincewa da kudirin dokar kafa wannan hukuma wadda aka yi wa lakabi da Northeast Development Commission wato NDEC a takaice gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan kudirin dokar daga bisani ya nadawa hukumar shugabanni kuma gwamnati bisa sahalewar majalisar dokokin Najeriya ta zuba mata makudan biliyoyin naira domin fara aikin raya kasa ga dangadan aikin hanyoyin mota da gadoji da samar da cibiyoyin kiwon lafiya da ilimi da samar da ruwan sha mai tsafta na daga cikin ayyukan da aka rataya a wuyan wannan hukuma a wani mataki na tallafawa gwamnatocin jihohin wannan yanki domin farfadowa tare da tada koma lardin na arewa maso gabacin Najeriya saboda kalubalen da ya fuskanta na halahalan mayakan Boko Haramun aikin gina wasu gadoji guda bakwai akan hanyar Madagali zuwa Mincika da kuma sabunta ita wannan hanya da ke jihar Adamawa na cikin misalan kwangiloli da wannan hukuma ta bayar kusan shekaru uku da suka shuɗe sai dai ta ce rawainiya da waɗannan aikace-aikace ke yi ya fara jefa shakku a zukatan al'ummar jihar ta Adamawa dangane da wannan hukuma ta NEDC wadda aka yi wa Kalkwata a birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kaltume Ali Musa. Da farko zan gode ma Allah kuma zan gode wa wannan gwamnati na Baba Buhari yadda ya yi ruwa ya yi tsaki gurin ganin ya kaddamar da wannan commission domin mu samu sauƙin rayuwa mu mutane na North East saboda irin halin da muka tsinci kanmu a ciki. To amma a gaskiya wannan commission da aka kaddamar tana bukatan gyara saboda yadda muka je muka ganta a gaskiya tamkar gida ne wanda babu uba a cikinsa. Kuma duk gidan aka ce babu uba a ciki kaga wannan gida zai zama babu tarbiyya babu principle kuma babu wata direction. To bisa ga wannan abun da muka gani ya dan tada mana da hankali yasa muka ce to bari mu kawo kukanmu gurin federal government ko za ta taimaka mana kokarin gani an yi gyara.
Ni ne magana sunana Pastor Harrison Abednego former deputy leader na Gire a Legislative Council. Batun aiki daga jigin lamba zuwa belel wannan aikin ba aiwatar da shi kuna ba ta gefen su Mincika da su Madagali can kwanan baya dai an dan taba ayyukan din problem da ake samu shi ne aiki za a iya ba da shi kwalitin da an bayar a yi aiki da shi ba a cika amfani da shi su maganar hanyar Madagali da su Mincika mu da mun san an dan fara wani abu a gujin amma ba kayatar kamar da muke zato a yi wannan aikin domin al'umma su amfana daga gujin ba na hanyar da lambar zuwa belel kuma ban ga wani aikin da aka yi a gujin ba
daga cikin manyan gadojin da aka ce hukumar ta NEDC ta bada kwangilar sake gina su kuma aka yi watsi da aikin akwai gadar kuzurin da ta wuro Gayandi wadda mayakan Boko Haram suka lalata a shekarun baya
sunana Hanatu Solomon daga jihar Adamawa State gadon da binon ba zuwa belel gadoji guda bakwai wanda muka ji aka ce federal government
sun yi releasing kuɗi din ayi wa'annan gada. Gadojin nan ba wanda aka yi ko daya, talakoki suna kuka suna wahala. Da aka shiga moto so bakwai, da aka shiga kule-kule so bakwai. Hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa daya da rabi ana awa takwas kafin ka iso gunda zaka iso har yaushe. A cikin waɗannan tafiyan da ake tafiya hanya ba kiyo ga gada ba kiyo a shiga ruwa a tsallaka da kai ayi wa'ansu wahaloli ana rasa rayuka marasa lafiya mata masu juna biyu ya'ya kanana ana rasa rayuka waɗannan hanyoyi muna kuka ga fitar gwamnati zo su taimaka mana ayi dan gadan da aka yi nan mutane suna wahala wannan guraren nan wanda kuma yana nan a santan Boko Haram waɗanda in ba dalilin sojoji da police ba mu ana tare da kidnappers ana tare da barayi amma dalilin waɗannan jama'an tsaron da aka ajiye gurin suna dan taimaka su tallake da mutane a tallaka da kai a tallaka da motonka rai kamar zaka yake ce ranka karshe a hannunka ina ba zai yiwu ba ana wahala muna kuka ga federal government ku zo ku duba waɗannan ayyuka da aka ce an yi su a zo a gani yayi ayyuka suke
yanzu aka dai guda daga cikin kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a jihar Adamawa sun rubuta wasikar korafi ga majalisar dokoki ta kasa dangane da wannan batu hada ta ce
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da watan sunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanka komai ba mai iya kushe ka kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna karka kowa ya gani zai zage ka
madalla masu ware la'akari da cewa majalisar dokokin Najeriya ita ce ta yi uwa ta yi makarɗiya wajen tukur wannan hukuma ta NEDC yanzu haka guda daga cikin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar Adamawa rubuta takardar korafi ga zauren majalisar tare da nuna rashin gamsuwa da kamun ludayin wannan hukuma.
Sunana Honorable Abubakar Ibrahim Gombe ni ne shugaban kungiya na NECA Northeast Development Commission. A gaskiya akwai matsaloli suna tafiya an bar lauje cikin nadi tsakani da Allah abubuwan suna zartar gona da iri duk mu ɗan adama ba mu san menene gajiyar ko moriyar wannan commission din ma a gaskiya mu da aka yi ban san wasu jahohin bai Allah ko suna ci gaba sun nuna mana akwai gadoji da suke yi na tsakanin madagali da ninshika wanda kuma babu komai da ake a wannan wajen wanda aka yi ma gadan kuzumne aka yi guda ɗaya wanda shi ma ba wai wani gada ne mai kwari ba wanda za a ce tundurar gamman ne ta yi shi gadoji guda takwas ne daga jabi lamba zuwa Benin kuma guda bakwai daga cikin gaba ɗaya Kanyayyo ne ba abin da ake yi mun je du mun zagaya mun gansu so wannan shi ya ƙara tunzura mu ma ka don haka nan muka yi hotuna kuma sannan muka yi petition muka rubuta complaint ɗinmu muka kai wa PCC a nan a fadar jiha Ajimeta muka sake rubuto kuma wani complaint ɗin na kai wa Senate President da kuma shi Chairman Senate on Public Petition haka kuma Speaker da kuma Chairman Committee House of Representatives on Public Petition shi duk mun kai musu sannan mun kai National Human Rights Commission tsakani da Allah wanda office ne da ya kamata an ce development wanda kuma an yi ta ne don ta dan kawar mana raɗaɗi da kuma ci gaba ta kawo mana shi da kuma bunƙasa tattalin wani arzikinmu da yake sauransu abubuwa na tallafi wanda ko ɗaya ba mu gani a ciki babu abu guda ɗaya waɗanda za su iya su tabbatar mana shi cewa sun yi shi.
To dangana da wannan batu abokin aiki Salisu Lado Garba ya nemi jin ta bakin shugabannin wannan hukuma ta NEDC amma sun ki cewa ofan har ma kakakin hukumar wata mai suna Naomi Chibok ta ce da shi ya leƙa shafin su na intanet akwai bayanai dalla-dalla dangane da aikace-aikacen hukumar to amma ko da wakilin namu ya leƙa wancan shafi nasu na intanet bai ga komai ba dangane da abin da ya shafi waɗancan aikace-aikace da ake korafi a kan su. An tsare ƙarshen shirin ‘yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka da cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenka kotar su ba abu turaraita daga sun aiki daga labaita koyawan banza ko sata.